الرحمن الرحيم زعمت وحدت الخلق بالمده الفزو حب رسول الله والأهد أحفظوا أما ذلك وحب رسول الله ذلك وحب رسول الله والأهد أحفظوا نسير بسير يزدري وخد بازل ولي مكول يحدو وبالمده يلفزو قد علم الأقوام أني مبرز ومن مرض جاروا علي وأقلزوا وأنا أبالي والرسول مجاوري إذا سد أرباب النفوس وأحفظوا وإني أبيد الله أتلو كتابه وجمل رسول الله دهري أقرز وإن رجال الله دانوا لطاعتي ولي برسول الله دهم مغلز فعين إلهيات الإله بفضله لبدو ومصر جانب الدهر تلهز من لا هزته عينها خف كل ما يخاف عليه والعدو يقرد فأشكر ربي بالأمين ووده سأخدمه مدها مدى الدهر يحفظ عليه صلاة الله ما قال سابق حب رسول الله والأهد أحفظ عليهما الآل الكرام وصابه كذاك سلام ما الجناب مقرز رضي الله تعالى آمين شو إسلامنا جواز أنت ناتفي ناتفي نانفي الله رسين الأمرنا ناتفي زواج حضرة أما بنتكني كريبا za'antu nani fi Allah shine za'anu tafiya na zuciya na ruhi
na'am
nufan Allah nani fi na tafi gurin Allah na tafi hadara hadaran ubangiji wa qutul khalqa amma na jagoranci halitta sun biyo bayana abin hawan nawa makullin budewan bil madhi al fazu nani fi halaran Allah amma yaban annabi kimin drive bato da shi nake abotan abokantaka kenan shi annai fa anta babul lahi ayyuban mur'in wa faqu min ghayrika la yadkhul kofar Allah guda ɗaya sayyidina rasulullahi duk wanda yake rinki bai yi ta wurin ba shi da Allah har abada ba zai samu ta wurin ba saboda za antu na tafi gurin Allah na nufi Allah na tafi halara wa qutul khalqa naja guranci halitta bil madhi al fazu ina furta lafuza ne ban manzan Allah ahfazu yana kiyaye amana biyu kubba rasulullahi na dauki alƙawarin san manzan Allah na rike shi na tankam da shi wal ahada kuma na rike alƙawarin kaunar manzan Allah a rayuwata shine hamaltu rabbi bil widadi amanatan wa ahadan uraiha wa lam ulfa nakis ko zai ce maka a wani wuri zai ce maka a walummatu qasidi fihi mu an asuqahum wancan murin walummatu qasidi fihi mu an asuqahum ila hadratil barri rahim ilahina fata'alamu hal fil khalqi ahna alaihim madad dahr minni wal ba'idu kaman dana al umma gaba dayanta manufa ta akanta an asuqahum in tsaya baya in kada su ina ba kai su ila hadratil barri rahim in kisa halaran Allah in hada su da Allah can manufan nan kuma na mara ganai za antu wa qutul khalqa nasiru murka tafiya zuwa ga halaran Allah bisairin da wata iriyar tafiyan da ba da kafa ake yin ta ba tafiya na zuciya ne ga saurin tafiyan yazzari yana raina yana raina wakhda bazilin gaggawan sau tafiyan saurayin rakubi kaman a ce tafiyan ta fi karfin tafiyan jirgin sama sabin ai shi albazilu shine kaman jirgin sama a wancan lokacin saurayin rakubi shine mai saurin tafiya wanda bai jin gajiyawa to tafiyan da muke yi wata karar tafiya ce ta fi karfin tafiya gaggawan tafiyan saurayin rakubi duk da haka wali miqwalu ina da wani irin kwadon harshe ina da wani irin harshe yahdu shi ce kada mutane bil madhi yasko yalfizu ko yalfizu bakin yana furta lafazi misali idan za a yi tafiya a mota za ga driver na sa wani waka dan ya samu nishadi ko matafiya suna nishadi a rakajin ba a jin gajiya ba to mu abinda muke sawa abinda nake amfani da shi dan a samu nishadin tafiya yaban sayyidina rasulullahi
wa kad alima al aqwam yace duk mutane fa sun sani anni mubarizu ni nazarce sa'ani saboda su sun shagaltu da duniya na shagaltu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai za a yi hadani da su wa kad alima al aqwam mutanen sun sani masu min hasada anni lalle ni mubarizu ni nazarce sa'a na mafifici ne amma wa min maradin saboda zalunci da rashin lafiyar zuciya saboda min maradin kenan saboda rashin la hasada shine maradin kenan jaru alayya suke zalunci a gare ni wa aglazu har suke kaurara lafuza suna fadin kausasan lafuza a kaina amma sai tai wa anna ubali ya zan kula ma da su war rasul mujawidi ni dan samu makotaka da kaina rasulullahi sai ai hasada ban samu wannan gurin bane idza sadda albabun nufus idan ma abuta manya rawuka ɗan duniya masu kasashe masu mulki masu dukiya sun ce ba ruwan mu da shi ko sun ce ma sun karin kara shigowa kasan su wa anna ubali wa ahfazu sun kullace ni a zakatan sai ni ahfazu sun yi fushi da ni to me ruwaya da su ni da makocin kai na rasulullahi ne sannan ina gode wa Allah wa inni ubaidullahi ni bawan Allah ne kankaramin bawan Allah ne to inni abdullahi bashaka wa inni abdullahi ni bawan Allah ne atlu kitabahu ina karanta littafin Allah kullum bana sake da karanta qur'ani da alifin tabin sa abliyan wa tabyin din ayyib tijani to tijaniyin ya ce dan dari kan shehu tijani kada ya kasa karanta izifi biyar kullum yare in dai ke dan dari ka ne to karka kasa karanta izifi biyar to amma alalace a wannan ka karanta izifi mu fu ya daya daga cikin sharuɗan ta ne ba sosai
na'am
to ina aka samu ka duba littafin kashkir gunu wal ibas ko su bude mun fa ana shehul hafiz al-misri ko kasar su bin shehul hafiz al-misri har yanzu ko kuma wannan littafi na al-kansusi da jabal musjid duk zaka samu wannan magana kar ya kasa karanta izifi biyar kullun in dai dan dalilin shehul tijani haka shi Ibrahim Rayhi ya fada a cikin littafi mubarrid al-sawarim wal asinna a wannan littafi na Sheikh Ibrahim Rayhi mufti na Tunis ya tabbatar da cewa wanda yake tsari kan ya kasa karanta izifi biyar saraka wa inniya abdullahi atlu kitabu to idan ana neman masu ruko da littafin Allah wajen wa za a nemi kin ni ba na sanya magana kan wayannan mutane amma in ana neman ahlus sunna wal jamaa wayannan ne wallahi wannan su sharadin ma in zaka bi su sai ka kanta izifi biyar kullu sannan abu na biyu wa jamba rasulullahi da ri kokarizu kuma aiki na tsawon zamani kokarizu yaban janabin sayyidina rasulullahi falaka wallahi in dai mutum mu'mini ne dole zai so manzon Allah ko kuma yabe shi idan ka ji babu son manzon Allah kai rantsuwa ba ka fara wannan mutum bai da imani wa inna rijalallahi lallai mazaje baliyan Allah bujumai danu sun kusanto ne danu da na yadu to danu sun sunki da kai da ba'ati ga yimi da'a saboda ni ne sahibul waqti kuma ba wai ni ne ba wai ni ne ba kina ba waza kulluhu min hubbi sayyidin rasul san manzo Allah ne bai ni haka wali bi rasulillahi dur'un ina da wani riga ta saki saboda na rike manzo Allah mughallaz mai kauri duk harbin ya rai ba ta kuda bullet proof so in ne wakan ku wahala ku sai motoci bullet proof ko kuma wahala din Allah ku rike sayyidina rasulullahi shine amma fa ainu inayatil ilahi sarisa yake cewa kulawa wato kuma ce ido na kulawar Allah bi fadlihi saboda bayalan Allah talhazu jadibi kana kallon sasanni na gaba daya na bi baduin ina a kauye ne wa misrin ko ina babban ko ina a babban gari a darar tsawon zamani bana duk inda nake to ubangiji yana bi na dare aya kulawar wannan sai wanda ya suke wannan magana kace fa ainu inayatil ilahi ido na kulawar Allah ko
abin da ake cewa yabo annabi ne fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina to wannan yake nuna cewa mai wannan magana shine alwarisul muhammadi kenan sai sai ka wallahi hadatu aynuna duk wanda wannan idon na kulawan Allah ta harare shi ta kallo shi khafa kullu ma yukhafu alai duk abin da ake jin tsoron sa zai zama baya musu in asirin ne asiri ne in yayi ma ba zai tashi ba in tsafi ne tsafi ne ma in yayi ba zai nasara ba in ka ce a sa abin da ne ai mai hira mun ma kirci a kashe shi ne ma badalar talabir wal adu to in ka samu kulawan Allah maƙiyinka al'aladdu zai zama yunkar ya zama yana yabanka kuma maki zai zuwa yi bai yace fa ashkuru rabbi kina gode ma Allah bil amin dai babu sai na rasulullahi ina gode wa Allah godiyar da manzon Allah wa wuddihi ina gode ma Allah da yaban sai na rasulullahi sa akhduhu zamma manzon Allah hidima madhan ta hanyar yabo yuhfazu wannan yaban zai zama ba zai taba bace a duniya ba za a kiyaye su wajen karantawa da maimaitawa madaddare matuƙa akwai masu la ilaha illallah a bayan ƙasa alayhi salatu wallahi ma qala salikum lakin Allah tabbata ga manzo Allah batukan mai gaskiya yace wa hubbu rasulillahi wal ahad afazu na rike soyayyar annabi na yi rike alƙawarin kankamewa da annabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi lakin tabbata ga manzo Allah tare da iyalansa masu girma da sahabbansa kazaka salamu haka nan gaisuwa ma mal janabu muharradu matukan ana yaban sayyidina rasulullahi da janabinsa a cewa annabi salati alhamdulillah mun yi wa duniya murnan shigo watan mulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillah mun tashi
karani wa shauki.